Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da Lot FM da kuma tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Haka kuma za iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. A duk lokacin da aka so hakan kuma za iya kama mu ko shirye-shiryen mu da suka gabata a safin mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanku da wannan yammaci na Alhamis 14 ga watan Maris na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammaci. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu muna tafi da rahotanni wanda daga bisani kuma Hawwa Umar za ta shigo don ta gabatar mana da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Bayan matakan da fiye da kasashe 30 suka dauka, hukumar sufurin jirgin sama ta Amurka ta amurci dakatarwa da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin Boeing. Wannan mataki na gaggawa da aka dauka na dakatar da dukkan sababbin jiragen sama daga bi ta sararin samaniya na Amurka na matsayin wani mataki wanda kuma ya sha bamban da matakin da kamfanin jirgin ya dauka na cewar babu wani dalilin na bada dokar dakatar da tashin jirage saboda mummunar faduwar jirage a kasar Indonesia da ta Habasha. Bana so in yi da na sani wajen daukan mataki, inji Trump da yake bada amsan tambayar maneman labarai a fadar White House bayan sanarwar da ya bayar ranar Laraba cewa duk sababbin jiragen Boeing za su dakatar da tashi na dan lokaci kadan. A ganin mu wannan shine matakin da ya dace. Yau ranar Alhamis, majalisar wakilan Amurka ke shirin takawa shugaba Donald Trump birki inda za su kada kuri'ar kin amincewa da dokar ta baci da ya ayyana na ware kudin gina katangan kan iyakar Amurka da kasar Mexico. Wadansu 'yan jam'iyyar Republican kalilan sun kudari aniyar marawa gungun 'yan jam'iyyar Democrat baya akin amincewa da dokar ta bacin a lokacin da za su kada kuri'ar a zauren majalisar da 'yan Republican suke rinjaya 53-47. 'Yan jam'iyyar Republican da dama sun bayyana rashin jin dadin ayyana dokar ta bacin da cewa gundin tsarin mulkin kasar ya ba majalisar ikon kan abin da ya shafi kashe kudin gwamnati, sai dai ana kyautata zaton galibin su za su kada kuri'ar amincewa tare da ambaton bukatar gaggawa ta kare kan iyakar kudancin Amurka. Shin za mu ce a duk lokacin da shugaban kasa bai samu abin da yake so ba a majalisa sai kawai ya ayyana dokar ta baci ita kuma majalisa ta mika wuya? Inji shugaban marasa rinjaya a majalisar dattijai Chuck Schumer. Majalisar dattijan Amurka ta yi watsi da matsayin shugaban Donald Trump a jiya Laraba wajen yanke shawarar dakatar da tallafin da take ba wa Saudiya da ke yakar 'yan tawaye a Yemen. 'Yan jam'iyyar Republican bakwai sun shiga sahun jam'iyyar Democrat inda suka kada kuri'ar 54-46. Yanzu za su gabatar da batun gaban majalisar wakilai wanda za ta amince da irin wannan mau'uni na daban a wannan shekara da ya gamu da cikas saboda gaza inda matakan da ya kamata a aiwatar da shi. Trump ya yi barazanar dakatar da dokar idan ya kai ga teburinsa, yana cewa zai shawo kan yaki da ta'addanci. Dokar ta buƙaci shugaba Trump ya janye sojojin Amurka daga wajajen da ake tashin hankali a jamhuriyar Yemen a cikin kwanaki 30. A yau Alhamis aka kawo ƙarshen kwanaki uku ana zaɓe a majalisar dokokin Birtaniya, inda 'yan majalisar dokokin suka yanke shawara ko za su nemi tarayyar Turai da ta jinkirta fitar daga ƙasar Birtaniya. Majalisar Dattawan Kasar ta kada kuri'ar inda take amincewa da yarjejeniyar da Prime Minister Kasar Theresa May ta cimma ranar Talata akan ficewar Burtaniya. Ta kuma biyo bayan shi da kada wata kuri'a jiya Laraba ta hana yiwuwar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai a ranar 29 ga watan Maris ba tare da wata yarjejeniya ba. Idan matakan karin wa'adin da aka ayyana suka wuce yau Alhamis, za a buƙaci amincewar kungiyar tarayyar Turai kafin a ci gaba. Tsohon dan majalisar dokoki Amurka, Beto O'Rourke, yau Alhamis ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaɓe mai zuwa na shekarar 2020. A wani saƙon bidiyo da ya aika, ya mai shaida cewar zai yi yakin neman zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali ba tare da rabuwar kai ba. Zai kuma rungumi duk wasu ƙalubale da aka yi na tunkararsa wanda kamfanin ya ɗauka lokacin da ya bayyana manufofinsa na ƙarshe. Ya ƙara da cewa wannan shine lokacin bayanai na gaskiya ga al'ummar ƙasar nan. Ya yi waɗannan kalaman ne a daidai lokacin da matarsa Eni ke gefensa. Cikin bayanansa wanda ya yi magana akan tsarin kiwon lafiya da kuma ba da ƙarfi a fannin kau da manyan laifuffuka kana da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da Amurka ta shiga fiye da shekara 20 za su zama cikin muhimman abubuwan da zai mai da hankalinsa a kai. Abu mafi muhimmanci shine rayukanku sun ta'allaka ne akan waɗannan abubuwan, zan kuma ba da ƙarfi wajen inganta masa'antu da matasa damar samun aiki ba wajen kolin basirarsu ba.
A gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotanninmu kuwa, ana da iya cewa an kammala zaɓuɓɓuka na 2019 a Najeriya wanda ya bar baya da ƙura a wasu jihohi. Hukumar zaɓe ta INEC ta ba da takardun shaida ga 'yan majalisar dokoki da na dattawa da suka lashe zaɓuɓɓukansu a jihohinsu. Nasiru Adamu El Hikaya ya aika mana da wannan rahoton don ganin yadda bukukuwan ba da takardun ya kankama.
Please conclude work on the electoral legal framework in good time, well ahead of the 2023.
Shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu ya buƙaci sabuwar majalisar dokokin Najeriya ta tara da za a kaddamar bayan watan Mayu da ta dau matakin amincewa da gyare-gyare a dokar zaɓe kan lokaci gabanin zaben 2023. Mahmud Yakubu na magana ne lokacin mika takardar shaidar lashe zaɓe ga waɗanda suka yi nasarar dawowa majalisar da kuma sabbi, inda majalisar dattawa ke da mutum 109 ta wakilai tana da mutum 360. Tsohon ɗan majalisar dattawa Alƙali Jajiri na daga waɗanda suka shaida taron, yana mai cewa gamuwar dama ce ta ci gaba da neman shugabancin majalisar.
Daga nan al'amara kamar ma na majalisa daga yau za su fara, masu neman shugabancin majalisa da yanda za a nemi haɗin kai juna da sauransu daga yau za a fara. To fatanmu dai shine cewa Allah sa wannan shine mataki na farko kuma mataki na tsara ga haɗin kai ga majalisa da ta tara da za a kafa.
Sanata Kabiru Gaya ya tabbatar da wannan hasashen.
To na farko dai za mu yi biyayya ga shugabanci, na kuma na ce President Muhammadu Buhari ya zaɓi wanda ya kamata a sa, inda za a zaɓo mutum biyu. To ina da yin mutum biyu insha Allah, saboda in ana bin ka'idar tafi na rawa, amma duk abin da president ya da jami'a ta yi zan biyayya gare ta.
Shi Kabiru ga dama baka taba zama baka da mukami ba ni a iya tunawa ta majalisa.
Eh alhamdulillah, ai girma ne, yanzu girman ya karu, sai mu gode Allah.
Na tambaye Sanata Ahmad Ibrahim Lawan da ya fara zuwa majalisa tun 1999 ko ya yake sa ran zaman doya da manja zai ragu a tsakanin manyan jam'iyyu wato NAPC da NPDP.
Eh zaman doya da manja tsakanin wakilai wanda ke jam'iyyunsu daban-daban, musamman APC ne rinjaye da PDP, jifa-jifa sai ka samu wannan ya auku, saboda ai jam'iyyun ba ɗaya bane. Amma mu abinda muke fata kuma muke son mu tabbatar an yi shine a haɗa kai tsakanin 'yan jam'iyyar APC masu rinjaye da kuma jam'iyyar PDP wadda ke ita ce gagaba a cikin marasa rinjaye da sauran 'yan jam'iyya kamar YPP wanda a wannan karan an zaɓi mutum guda ɗaya a sanar. To mu haɗa kai gabaki ɗaya, saboda yayin da aka gama zaɓe abinda mu aka ɗora mana shine yin aiki mu tabbatar tabbatar an raya kasa, mu tabbatar kasa ta zauna lafiya, an haɓa tattalin arzikin kasa.
Tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau na daga cikin waɗanda suka samu zuwa majalisar. Yana mai alwashin amfani da salon da ya amfani da shi a lokacin da yake gwamna wajen kawo jituwa tsakanin sashen zattasuwa da majalisa.
Ni zan iya cewa shekara 8 da ni na gwamnan Kano mun zauna da majalisa mutum 40 a kodin 13 wanda na PDP ne ni da MPP, amma daidai da rana ɗaya ba mu taɓa samun saɓani ba, muna aiki tare domin duk ba mu taɓa yin wani abu a gwamnati ba tare da 'yan majalisa. Don haka babbar gudunmawa da ni ke gidan zan bayar shi ne mu faɗakar da 'yan uwanmu da muke majalisar dattijai, mu faɗakar da ɓangaren shugaban ƙasa da mataimakansa cewa abu ɗaya ne muke yi kusan da bazar al'ummar Najeriya muke rawa.
Kasancewar shaidar sanar da sunansa cikin tsoratarwa ba a garoce Sokoroca daga Imo cikin waɗanda suka karɓi shaidar ba.
Nasira da Maili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a jinjina ma Nasiru Adamu Alhikaya. Duk a cikin batun na siyasa a jamhuriyar Nijar, hukumomi da masu ruwa da tsaki sun yi wata ganawa don lalubo hanyoyi da za a bi don inganta zaben kasar da kuma nemo hanyoyi da za a bi wajen ba ma 'yan kasar mazauna kasashen waje damar kada ƙurƙunsu a lokacin da suke a kowace ƙasa suke a faɗin duniya. Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da rahoto kamar haka.
Mahimmancin ƙuri'un 'yan Nijar mazauna ƙasashen ƙetare a zaɓuɓɓukan ƙasar a ɗauka daga na 'yan majalisar dokoki zuwa na shugaban ƙasa ya sa hukumar zaɓe wato seni su ma hangen rajistar wannan rukuni na 'yan Nijar, kamar yadda dokokin zaɓen ƙasar suka wajabta a basu damar morar wannan 'yanci da ke rubuce cikin kundin constitution, in ji shugaban hukumar ta seni Maître Isaka Sunna.
C'est dans ce cadre que nous avons souhaité organiser l'enrôlement dans les différentes ambassade et chancellerie du Niger à l'extérieur.
Buƙatar samun sassauci wajen tafiyar da wannan aiki daga wajen hukumomin kasashen da abin ya shafa ta sa hukumar zaben Nijar kiran taro domin gabatarwa jakadu wannan buƙata, kamar yadda kakakin hukumar ta seni Nafi'u Wada ke ƙarin bayani a kai.
Kun san akwai wasu kasashen da za a ce sai kun yi visa tun daga nan za ku tai, cewa inda akwai wannan fannin na takardu suna iya su kama mana in an je can ma a samu takardun ba sai an bata lokaci a nan ba. Su waɗanda za su yi wanga girgam ɗin suna son su samu labari bisa kan yawan ƙasashen da ya kamata mu yi wannan girgam ɗin, kuma ƙasashen da muka ɗauka wanda za su yi zaɓe. Su waɗannan da muka yi kiransu cewa tuni su ba da labarai can wajen ƙasashensu, kuma muna iya mu ce sun ji daɗin kiran da muka musu. Mu ma wakilan Nijar, jakadan Nijar wanda suke ƙasashensu, za mu rubuta musu wasiƙa mu gaya musu mu ce su hudo duka garuruwan a ƙasashen can inda suke garuruwan da aka yi yawan 'yan Nijar su gaya mana.
Gwamnatin jamhuriyar Nijar a ta bakin ƙaramar ministar harkokin waje Madam Salamatu Balagoga ta tunatar da jami'an diplomasiyar da ke jakadanci a wannan ƙasa cewa yana da kyau su dafa wa hukumar ta seni don ganin aikin rajistar ya kammala kamar yadda ake bukata.
Cette rencontre a pour objectif d'une part vous tenir informé en tant que représentant accrédité de vos pays respectifs de la volonté de la CENI d'entreprendre des missions d'enrôlement de nos compatriotes vivant à l'extérieur et d'autre part solliciter votre assistance.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a jinjina ma Sule Mumuni Barma. Baya ga batun siyasa sai na rayuwa, tun bayan rugujewar wani gini a can Ikko da ya sanadiyar mutuwar mutane, hukumomi na aiki tukuru wajen ceto waɗanda suka tsira da rayukansu. Hakan ya sa Babangida Jibrin, wakilinmu da ke can Ikko, ya aiko mana da rahoton yadda aikin ke gudana.
Ginin dai mai hawa uku ya kunshi wata makaranta mai suna Ohen Nursery and Primary School da ke titin Masi a unguwar Itafaji da ke tsibirin Lagos.
I'm also a student. I have young ones like them also. I have young ones like them that also at home, but this is already dead. Come back.
Okay. wasu daga cikin yan uwa da kuma abokan azuka kenan na waɗanda suka rasu a wannan hatsari ke bayyana jimami tare da kuka a daidai wannan guri da hatsarin ya auku, inda suke kira ga hukumomi da su tashi tsaye wajen daukan matakan da suka dace na kawo ƙarshen irin wannan hatsara da ke faruwa a gidaje da ake ginawa ba bisa ka'ida ba. Babban janar manaja na hukumar bada agajin gaggawa a jihar Lagos, Mr. Atina Tiamiu, ya bayyana cewa da misalin karfe 3 na asubahin yau ne dai jami'ai na bada agajin gaggawa na jiha da kuma na tarayya suka kawo ƙarshen ayyukan ceto a wajen, bayan da aka fito da garo wani mutum a cikin burabuzan da ya rage. Kodayake har yanzu rahotanni na karo da juna game da adadin mutanen da suka rasu, musamman ma da yara 'yan makaranta. Rahotanni dai na cewa yaran da suka rasu da kuma manya sun tashi daga 9 zuwa 16, a yanda hukumomi suka ce an ceto akalla mutane 43 daga wannan burabuzan ginin da ya ruguje, a yanda kuma wasansu ke karɓan magani a asibiti. Alhaji Idris Abubakar Muhammad shine babban jami'i na hukumar bada agajin gaggawa ta tarayyar Najeriya da ke nan birnin Lagos, kuma ya mun ƙarin haske game da ayyukan hukumar a wannan wuri da hatsarin ya auku.
To kamar dai yanda muka faɗa jiya, akwai mutane 35 da muka kai su asibiti, akwai mutane 8 da suka rasa ransu. Amma da safen nan, yayin da muke fitar da duwatsu da baraguzai, an samu gawar mutum daya, ya kasance mutum 9 suka rasa rayukansu. So amma har yanzu za mu je asibitoci mu duba, saboda mutanen Red Cross da suka fara zuwa da kuma mutane da suke zama a wannan unguwannin nan, dama idan irin wannan al'amari ya faru, mutumin da yake bada taimakon fari shine mutanen da suke unguwa kafin ma wata hukuma ta zo.
Yanzu dai abin jira a gani shine matakin da hukumomi za su dauka na tabbatar da ganin masu gine-gine sun kiyaye da dokokin gine-gine a jihar ta Lagos. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin da ma sauran wakilanmu da suke a ko'ina faɗin duniya. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 11:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki, wanda masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke, lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, wacce ni Hawwa Umar zan gabatar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutar rubella. Rubella, wacce kuma ake kira da German measles, cuta ce da wasu ƙwayoyin cuta da ake kira rubella ke haddasawa. Cutar ba ta yin tsanani a ƙanƙanin lokaci, sai dai takan haifar da fesowar ƙuraje a jiki. A iya cewa cutar na da kamanceceniya da cutar ƙyanda. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka. Likita, ko za ka yi mana ƙarin bayani akan cutar rubella?
Cutar rubella wata cuta ce da ƙwayoyi jinsin virus suke kawowa. Ta ɗan so ta yi kama da ƙyanda, amma ba ta kai ƙyanda tsanani ba, kuma ba ta daɗewa kamar ƙyanda. Dalilin da yasa wani lokaci ake kiranta ƙyandar kwana uku, saboda ɗan lokaci ne, yawanci kwana uku ta wuce kuma ƙurajen sun ɗan so su yi kama da na ƙyanda. Kuma akan kira ta da suna German measles, wato ƙyandar mutanen Germany.
Tunda cuta ce da take kamanceceniya da ƙyanda, ita tana da wasu alamomin na nata daban, ko kuma menene alamomin cutar rubella?
Ita ma alamomin nata ɗan mura ne haka, da ciwon kai da jin gajiya da ko ɗan tari haka ɗan kaɗan, dan ciwon jiki sai kuma kuraje su fito. Kurajen nan sai su feso kamar kurajen kyanda, amma cikin kwana uku sai su bace. Ba ta da tsanani kamar kyanda, ba ta sa irin jan ido kamar yadda kyanda take. Yawanci dan zazzabin da take sa jikin baya zafi can tsanani sosai. Ba ta kawo irin jan baki haka da wasu yan kuraje a baki da ake gani a kyanda.
To likita, ita cutar rubella takan dauki lokaci ne kafin ta bayyana?
Ita ma takan iya zama a jikin mutum sati ɗaya zuwa sati uku ba tare da ta bayyana ba, kuma a wannan lokaci mutum zai iya yada ta kafin ta bayyana a jikin shi. Sannan kuma in ta bayyana zai iya yada ta zuwa kusan sati ɗaya zuwa kwana goma.
Yaya tsananin cutar yake ko kuma menene illar cutar?
To, ba ta da tsanani sosai, kuma mafi yawanci wanda ta kama ba sa samun wani rashin lafiya sosai. Babban abin da ake gudu ga wannan cuta shine idan ta samu mai juna biyu, musamman wanda suke suna da juna biyun da bai fi sati goma zuwa sati goma sha shida ba. A wannan lokaci takan kawo bari matuka. Mafi yawancin jariran da aka samu za a iya barar da su. Kusa da sati goma nan kusan kashi 90 cikin 100 na juna biyu da aka samu idan uwa ta samu wannan ciwo na rubella a wannan lokaci zai kasance an yi barin shi. Waɗanda kuma ba a yi barin su ba akan samu matsala a jariran, an haife su da matsaloli da dama. Matsalolin nan kuma ya shafi kwakwalwarsu, a samu matsala a kwakwalwa, idanu, a samu matsala irin abin da ake cewa yana wato cataract, ya zama suna da ɗan ƙaramin kai, ya zama suna da matsala da wata huda a cikin zuciya, haife su da abinda muke munyi magana shi a baya, jaundice, ya kasance sun samu matsala yadda zaka ga fatar jikinsu suna da matsalar jini ya tsinke, ko a fatar jiki kaga jini yana zuba ko a jikinsu. Yawanci yaran nan da yawa daga cikinsu suna mutuwa a cikin 'yan satuttuka da aka haife su. Sannan kuma in sun rayu da yawa daga cikinsu suna samun matsala ko na tabin hankali, ko saboda an samu matsala da kwakwalwar, ko kuma ita zuciyar ba za ta aiki da ake so ba, wani lokaci sai an yi musu aiki a cikin zuciya. Saboda haka ga shi wanda ya samu cutar yawanci babu matsala, amma idan mace mai juna biyu ta samu wannan to shine matsalar. Sannan kuma da yake tana yaduwa cikin jama'a sosai, saboda haka ko a asibiti zaki ga idan ana zargin cewa an samu wani mara lafiya da yake da cutar wannan rubella din, to za a ce duk mata ma'aikata wadda duk take tunanin ta samu juna biyu ko da hatsarin samun juna biyu cikin dan sati hudu, to za a nemi ta kauce ta bar wannan mara lafiya saboda akwai hatsari sai a samu wani ya zo ya kula da shi.
To ita dai cutar rubella ta fi hatsari da kuma tsanani ga mata masu juna biyu?
Dama hatsarin ga mata masu juna biyu ne, to su kuma hatsarin ga jaririn da suke dauke da shi ne.
To likita, cutar rubella tana da rigakafi ne?
Tana da rigakafi, tana zuwa yawanci a cikin allura guda daya wadda ake bayarwa ta hangun, wato abinda ake cewa MMR. Akwai kyanda, akwai rubella, akwai hangun a ciki allura daya MMR. Akan bayar da ita ga yara kusan daga wata 12 zuwa wata 15, sannan kuma a bada booster, wato don kokarin karfafa rigakafin zuwa a shekara 5 abinda ya sama.
To tunda cuta ce wadda take kama manya da yara, su manya fa yaushe za su iya karban nasu rigakafin, ko kuma yaya rigakafin cutar rubella yake ga manya?
Abinda wasu kasashe suke yi, kuma wanda mu ma yanzu Najeriya muka fara, shine tun yara suna kanana ai musu allurar rigakafin nan lokacin da za su taso, kin ga ba su da wannan hatsari. Wasu kasashe abinda suke shine cewar yan mata wanda suke daga shekarun abinda ya yi 10 zuwa 35, wanda yawanci su ne ake tunanin watakila ba su samu allurar rigakafin nan ba, sai a musu allurar rigakafin nan. Saboda shi a kan kansu mara lafiyan ba wai illa gare ta ba, amma jariri ake gudu. Saboda haka kamar a Najeriya mu abinda muke yanzu an fara daga wata 12 ake yin allurar nan. Lokacin da yara za su taso, kin ga kenan an yi musu allurar rigakafin, insha Allah hatsarin ya zama ba shi da yawa.
To likita, akwai wani yanayi ko lokaci da aka fi cin karo da cutar rubella, ko kuma ita ma takan zo ne a matsayin annoba?
To matsalar ta da yake ba wani ciwo ne dake kwantar da mutane ba, saboda haka in tana yaduwa cikin al'umma amma ba a ma san da ita ba, kuma tunda ba kwantar da mutum take ba, dan ɗan ciwo kwana ɗaya biyu uku kawo rike, ba lallai ma ko a daga hankali a ce ko akwai wata al'umma cikin suna cikin wannan rashin lafiya ba. To shi yasa ga ta dai akwai a cikin jama'a, amma wanda waya kije an yi ma magana ta.
To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye zamu je domin ansa tambayoyin da kuka aika mana. Muna da tambaya guda biyu masu kamanceceniya da juna. Wannan tambaya ce daga Rilwani Ibrahim London UBA Adamawa. Yace salam VOA, ku tambaya min likita me ke kawo cutar hanta. Sai kuma wannan yace salam dakta, ina maka fatan alkhairi. Ta waɗannan hanyoyi ne ake kamuwa da cutar hepatitis B, wato cutar hantan kenan da wancan yayi magana. Sai kuma yace da waɗanne hanyoyi za a iya gane cewa mutum ya kamu da wannan cutar, kuma ana iya warkewa daga wannan cuta ta hepatitis B? Mai tambaya Ali Abdullahi Doron Baga. Ga tambaya guda biyu amma duka kamar abu ɗaya suke magana akai.
To ciwon hanta wani bangare ne mai fadin gaske. Akwai misali cututtukan da nau'in kwayoyin cututtuka na virus suke kawowa wanda za a kira shi ciwon hanta hepatitis, kamar ɗaya daga cikinsu shine wannan hepatitis B. Akwai waɗanda kamar a cikin wannan ɗin akwai su hepatitis B, akwai hepatitis C, akwai wasu sauransu da daman gaske. Akwai wasu cututtukan hanta kuma wanda misali yanayin sun shafi wasu tunda aka haife su suke da shi, akwai wasu wanda ba kwayoyin cuta ke kawo su ba, akwai irin cututtukan daji da suke shafar hanta, akwai kamar irin su abscess wanda ko su kwayoyin irin protozoa da ake ce irin hepatic liver abscess da sauransu wanda suke yin kata maruru a cikin hanta. Saboda haka hanta akwai dalilai da dama da za a iya samun ciwon su. To idan muka yi magana akan ita kwayar hepatitis B, ana daukar ta ne ta hanyar da jini yake haduwa. Misali uwa da take da hepatitis B ta dauki jariri, za ta iya ba jaririnta kenan ya gada daga uwa. Sannan idan aka yi amfani da jini misali na wanda yake da hepatitis aka dura wani da kwayar hepatitis B zai iya dauka. Duk abin da yake da kaifi da za a iya yankan mutum ya taba jini za a iya dauka shi.
Masu sauraron mu, duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, kuma da fatan an ji, da fatan kuma za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu, kuma da fatan za a dauki matakai na kariya da likita ya zayyana a cikin wannan shiri. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato da Talawal Musa Tahir, sai ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kafin mu kammala shirin namu, ga labaran duniya a takaice.
Bayan matakan da fiye da kasashe 30 suka dauka, hukumar sufurin jirgin sama ta Amurka ta amurce dakatarwa da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin Boeing. Wannan mataki na gaggawa da aka dauka na dakatar da dukkan sababbin jiragen sama daga bi ta sararin samaniya na Amurka na matsayin wani mataki wanda kuma ya sha bamban da matakin da kamfanin jirgin ya dauka na cewar babu wani dalilin na bada dokar dakatar da tashin jiragen saboda mummunar faduwar jiragen a kasar Indonesia da ta Habasha. Bana so in yi dana sani wajen daukan mataki, inji Trump da yake amsa tambayar maneman labarai a fadar White House bayan sanarwa da ya bayar ranar Laraba cewa duk sababbin jiragen Boeing za su dakatar da tashi na dan lokaci kadan. A ganin mu wannan shine mataki da ya dace. Yau ranar Alhamis, majalisar wakilan Amurka ke shirin takawa shugaba Donald Trump biriki, inda za su kada kuri'ar kin amincewa da dokar tabacin da ya ayyana na ware kudin gina katangan kan iyakar Amurka da kasar Mexico. Waɗansu 'yan jam'iyyar Republican kalilan sun yi aniyar marawa gungun 'yan jam'iyyar Democrat baya a kin amincewa da dokar tabacin.
Lakata takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za mu buɗe layin wayarmu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku, ko kuma me kuka sani, menene kuka sani dangane da muhimmancin bada jini domin cetar rayuka. Za mu ba ku dama ku bugo ku bayyana mana wannan ra'ayi. Yanzu kuma a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, da kuma wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni Tadi Adebje. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku karasa wuni lafiya amma kada a yi nisa ga shirin matasa shirin yau da gobe.